masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya no goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin da ku
lafiya lau ya New York ya na ku wurin ya
ruwa kuma New York alhamdulillahi alhamdulillah mun dai sha ruwa cikin wannan bako
gaskiya an sha ruwa ana baka ruwa duk da yake dai a nan kasar ana ba rani ba damuna kowane lokaci ruwa ake
gaskiya sai ne bau ya ce abu je ka ga ambaliya kamar yadda muke gani a kasashen mu da ruwan da aka yi a wuraren mu
kuma ayi ruwan nan in ya dauke sai ka ce ba yi ba
sai haka yake
garin ina da yake tafiya
gaskiya
to wato Allah ya kare mu a cikin wannan yanayi kuma Allah ya sa mu ga bayan waɗannan cututtuka ana cikin corona kuma sai ga wannan sabon cuta
gaskiya wannan abin nan kyan danburi ba
kyan danburi Allah ya sa mu ga bayan wannan kyan danburi lafiya
amin subba amin
ta tana tabulla a kasashe daban
daban abun mamaki
naga ana maganar rigakafin ta ita kuma yanzu na cikin kwanakin nan
yanzu abin da ya rage kenan a ta rigakafin to amma kuma to Allah dai ya kare mu kawai ba abin da za a ci
amin subba amin
Yeah.
to baba yau muna da aure raki daga waɗanda aka yi jiya da waɗanda za a yi yau wannan da waɗanda za a yi mako mai zuwa to sai dai ka zaɓin da zaka
masha Allah kike sai a gyara ciki kenan a wanke ciki
dan Kaduna kada a yi ta dan Kaduna mai sauraron gidan buki
masha Allah
to bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Hajiya Dija Hassan Guleda da danginta kamar Malam Baffa Muhammadu Basakwace Gombe domin auren ƴaƴansu Abdullahi Usman da Fatima Adamu da za a yi a tashar Magariya Kumo a yau din nan Asabar 28 ga wata da ƙarfe 10 na safe sai kuma a gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam K Madi na karamar hukumar Yamal Tudeba a jihar Gombe shi kuma ya aurar da Esther ne jiya Juma'a Allah ya sa an yi adace Allah ya bada albarka zaman tare da hakurin zaman tare
amin subba amin
kuma har yanzu baba kamar yadda yace yau bukukuwa muke da shi
kace ne ga su da
shi ma wannan
sai wanda mutum ya zaba
shi ma wannan an riga an daura auren Asabar din da ta gabata to saboda haka muna taya su murna ne wato Muhammadu Jilde dan sanda da ake kira police ne ko
haka
ehe wanda shi kuma ya aure da dan sa Aliyu da Maimunatu a tsamiyar yan Alewa a Kwadan ko ni to wannan dai ko su a tsamiyar yan Alewa a Kwadan ko haka dai yake dai Kwadan ni dai ban taba jin suna in gari ne in dai ya ne dai to tsamiyar yan Alewa dai dai an san
a wace jiha
a jihar Gombe ina kyautata zaton haka
Allah sarki
to bari mu ga kuma a dire da aure da za a yi shi kuma gobe da tsakanin Abba Abdullahi Dogon Baga da amaryarsa Aisha M Sama'ila Mungunu su kuma za a yi auren ne gobe Lahadi idan Allah ya nuna mana a garin Mungunu kusa da kasuwar Shanu to aurarakin nan duka baba muna taya su murna muna kuma fatar
muna musu addu'a Allah ya zauna da su lafiya
amin summa amin to baba bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyar da so ma'abocin shirin a bari ya huce Saminu Rabuwa da radio sai dole
Allahu akbar dole yazo
idolan yazo wanda a karamar hukumar Darazau jihar Bauchi mun sami labarin rasuwar sa ne daga Garbanci Kwankiyel na jihar Bauchi to Allah ya ji kamammacin Allah ya sa ya huta mu kuma ya kyautata namu karshen
amin summa amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan mamman Dadiko na rasuwar wato matarsa kenan Hajjia Hajara Bako wanda zai addu'ar kwana 40 ta kenan a ranar Lahadi wato gobe kenan 29 ga wannan wata a gidan Dikko dake Yalwa a Kumasi to Allah ya kanta Allah sa ta huta ya kyautata makoman sauran mamata duk baki daya kuma ya bada ikon halarta wannan addu'a
amin summa amin to sai kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta babawo mai takin zamani Toro jihar Bauchi wanda yake mika gaisuwar sa ga Haruna BBY da shugaba Ahmadu Tila Toro ya ce dai Tila Toro ko Tela Toro ne ko Tila Toro ne da Sani Muhammad Cidon shi kuma wannan Cidon ko kuma Cindo ne yake so ya fada baba ko dai muna yi muna ci shi gyara in kuskure ne
haka
da Mudan Sir Muhammad Tafawa Balewa to aiko babu shakka baba ina ga kuskure yake dan Tafawa Balewa ma cewa ya tabawa
Balewa
da an wato da Shehu Mai Kifi Miya da ƴaƴansa Amir da Safuwan da Shahid da Saifu da Siraju da Adinan da Ahmed da fatar an tashi lafiya sai kuma sakon gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY da Yakubu Mai Aski Badaraka da Baffa Haruna Bajoga da Mahmud Salisu Kaura na Moda da Ayuba Isa Sarkin Noma mai gaisuwa Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe har yanzu muna mika sakon gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Hassan Muhammad Binanci da Bello Mai Kalakala da Umar Kawal Dan Fulani da Fatima da Asma'u da Malam Angu Malamin Makaranta Yawuri da Umbul Hairi Baffa Haruna Bajoga da kakanta Alhaji Haruna Daba Bajoga a jihar Gombe. Gaisuwa daga Kabiru Abubakar Bulanyaki.
To sai kuma gaisuwa Balyahuce da ta fito daga Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water a Kumasi wanda yake zaune a nan New York. Yace gaisuwa Balyahuce da sada zumunci zuwa ga Haji Baba Karami Abbas da Malam Awal Abbas da Haji Umar Abbas da Haji Rufai Abbas da Alhaji Isa Abbas sai kuma Alhaji Suleiman Sofo Salga da Haji Hamidu Sabon Gida da Haji Mustafa Sabon Gida sai kuma Haji Suleiman Lancaster gidan Malam Abu da Alhaji Ali Abbas Mubi Adamawa da kuma Alhaji Baba Shaibu Abbas da kuma Alhaji Muhammad Amin Sani da ake cewa Aminin Boya da kuma matansa wato Hajiya Zubaida da Zina Sayyida a Zuriya FM a Kumasi. To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta Abaryahuce da ta fito daga Aliko Auta Yalwagi ne a Kwati Barikin Ladi jihar Plateau Nigeria. Yace dubun gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe. Sai Sani mai lange-lange ya wuri da Alhaji Kabiru PRO Tela tare da matansa Fatuma da Sha'awa a gindin Akwati da Umar Garu tare da matanshi Hawwa a gindin Akwati da Ibrahim Musa Wada sai kuma Bashir Tela Lafiyan Bari-bari da JT Love G Kanduna da Sani CID Makole da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Usman Dan Fulani mararraban ya wuri da Muhammadu Shehu mararraban Kunini da fatan san tashi lafiya.
To amin summa amin. To baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka.
Ko kadan kwa.
Yawwa bari mu dire da wannan sakon da yake hannuna gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa da Sale Muhammad Sale da Mare Yola da Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umaru Kumba Yawuri da Hamza Galadima sai kuma Sani Ashafura da dan Asabe mai fata ya wuri da fatar sun tashi lafiya.
Ashafura aljanna kenan.
Ashafura aljanna Allah ya sa Hajiya aljanna ta ji.
Hajiya Sa'adatu sa'ar bata.
Hajiya Sa'adatu ai baba ni zan ga mu zan baka labarin Hajiya Sa'adatu wannan ya fa sallan da akai da Hajiya ce ta sa na san an yi sallah baba.
Gaskiya gafura ga tsimi.
Gafura ga tsimi. Allah ya sa Hajiya Sa'adatu.
Amin. Amin
summa
amin.
Allah ya sa Hajiya Sa'adatu.
Amin summa amin wallahi.
Ta kusa belin ku amma na babbare tai belin ku.
To.
Yanzu ina bin ku bashi kuma zan ta muku addu'a Allah ya ba ku tsawon rai sai kun biya wannan bashi.
Don kware ku za a biya da yardan Allah.
Munani ilimi fitilar haskawa. Ilimi fitilar kallawa. Ilimi gwadabin haurewa. Hanyar gwiwa. Munemi ilimi gwadabin tsorewa. Munemi ilimi alfaharin kowa.
Baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun Malam Babaji na Ummi Hadeja.
To
yace wai labari tambaya ba amsa. Wai baba. Wai wani sabon malami ne aka kawo shi wata makarantar secondary domin ya koyar da tarihi.
Na'am.
To shikenan malamin tarihi da shigarsa aji sai yace ba wani dalibi ya tada wani dalibi yace kai tashi tsaye.
To
sai dalibi ya miƙe tsaye wai yace mishi washin wane ne ya kashe Murtala Rahmat Muhammad ka san Murtala Rahmat Muhammad ai
tsohon abin da shugaban sojin Najeriya
sai dalibin da ya miƙe tsaye ya kalli sama ya kalli ƙasa sai yace mishi wallahi ban sani ba sai ma nabi ya sake tashi wani dalibi na biyu ya tashe shi yace to kai fa wata rana da aka gashi Murtala Ramad Muhammad wai sai dalibin ya ce mishi wallahi tallahi ranka ya dade ranar da aka kashe shi ni ban zo makaranta ba saboda haka bai sani ba sai zo makaranta shi ne zai yi ba sai ya kawo malami sai shi kenan ya sake dubawa dan shi a bace sai ya kirawo na uku
to
sai shi ma na ukun ya ce wallahi tallahi malam ni sabon zuwa ne wannan makarantan gaba daya ban dade a makaranta ba saboda haka ban sani ba
oyo Allah da
malami haushi ya kama shi kenan sai je kira shugaban makaranta principal ya shigo da shi aji ya zo ya ji wayannan daƙiƙan dalibai
kunya ta makarantar da suke
yawa shikenan da shugaban makaranta ya shigo sai ya tambayi ɗan ajin baki ɗayan su yau ne aka kashe Murtala Ramad Muhammad sai baki ɗayan su suka ce su ba su sani ba sai shugaban makarantar baba sai shugaban makarantar ya juya ya ce ba malamin kai malam sai ce ga mamu karanta ya juya ya ce malamin kai malam ka tabbata da gaske ne a nan ajan aka aji wai ka tabbata da gaske ne a nan ajin aka kashe Murtala Ramad Muhammad
wato yi kuka wa makarantar ya biya na ba zuwa shi ne ana da rika da ne ya yi
shi ke nan ka tabbata wannan ajin aka kashe shi da ba ku guda ɗaya da ya san ranar da aka kashe shi baba kai ne malamin makaranta sabon malamin tarihi na za ka yi murabus ne koya za ka yi da wannan makaranta
eh to shi ba ne mai dagangai ka zo koyarwa kuma ka zo kana je kana ta tambaya min to ai ya ga
kai to baba a rika sanin tarihi
gaskiya ne
na ga malama Juli da daga bu da nuna da ka tilas bu jabarki dan yanzu
kware ku ka mu zo mu shiga tarihi
ai ne ka Alheri yake muku fata Alheri kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da Alheri